Ranar Laraba da safe ne aka yi ta tada jijiyar wuya a zauren majalisar dokokin kasar Kenya bayan da wata ƴar majalisa Zuleika Hassan ta shiga zauren majalisar da jinjirin wata biyar. Shigar ƴar majalisar da ɗanta zauren majalisa ya sa zaman majalisar ya tsaya cak, yayin da ƴan majalisa da dama suka buƙaci su fice daga majalisar.
To speaker, this house there is a stranger. And it has never happened since 1960.
Ranka daɗe kakakin majalisa, wani baƙo ya shigo wannan majalisar kuma hakan bai taɓa faruwa ba tun shekara ta 1963. Mai girma kakaki, wannan wulaƙanta majalisa ne, kuma ya kamata a tuhume ta da aikata ba daidai ba. Tilas ne mu kare mutuncin wannan majalisar.
We must protect the dignity of the house.
Mukaddashin kakakin majalisa Christopher Omolele ya yanke hukunci cewa abinda ƴar majalisar ta yi bai dace ba, sabili da haka ya umurci gagarbadau na majalisar ya fitar da ita daga zauren.
As much as she might want to take care of her child, this is not the place.
Duk da yake tana son ta kula da jaririnta, wannan ba wuri da za ta kula da shi ba ne. Saboda haka na umurce ta da ta fice ba tare da bata lokaci ba, ta dawo idan ta ajiye shi a wani wuri. Anata ra'ayi Sa'ida Ali, wata ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya, ta ce abinda kakakin ya aikata ne ba daidai ba.
This is an example of how patriarchy sends out a message that certain spaces.
Misali kenan da ke nuna cewa waɗansu suna ganin bai kamata mata su shiga waɗansu wurare ba, ko rike waɗansu mukaman shugabanci, ko kuma suna ganin waɗansu cibiyoyi da ake tsaida shawarwari ba wurin shigar mata ba ne. Wannan babbar matsala ce a wurina, sabili da kuwa muna ci gaba da nuna cewa maza su ne ke da iko, muna ƙara ba su damar rufewa mata baki.
Male authority and legitimize the oppression of.
Da take hira da manema labarai bayan da aka fitar da ita daga zauren majalisar, Zuleika ta ce an ba ta zaɓi biyu ranar Laraba, ko dai ta zo aiki ba jaririn, ko kuma kada ta zo aiki baki ɗaya. Ta kuma gwammace kada ta je aikin. A shekarar 2017, majalisar dokokin kasar Kenya ta amince da kudirin da ya buƙaci ma'aikatu su samar da wuraren da mata masu shayarwa za su iya kula da 'ya'yansu. Sai dai kamfanoni ƙalilan ne kawai suka yi wannan tanadin.